This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar 17 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Muhammad Hafiz da kanin labaran.
Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar din nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falasɗinawa da suka hada da yara 9 da mata 3. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar din nan a kudancin Lebanon ya kashe mutane 9. Yau Asabar, rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman kasar sun harbo dukkan jirage marasa matuka 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare.
To, kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa al'ummar karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara suna cikin wani mawuyacin hali bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya sannan ya haifar da ambaliyar ruwa.
Muna ganin ruwa, bamu taɓa ganin kalar irinsu ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun kai ƙarin gida 600 ko 700. Sannan an samu hasara ta jerarraki, duk inda ka sani muna da tandama, ruwan sun zo sun mallaki jerin.
Sannan bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, a yanzu kimanin manoma 5,000 sun fara gudanar da ayyukan noma a wurin, wanda ake fatan zai bunƙasa kuɗin shiga da kuma abinci a Nijar.
Da gandari ne wanda matsalolin shi ya mai yawa, mu dai ga lokacin nan kufarti bat ya gyaran shi, amma a halin yanzu da Allah ya sa sun ka gyara shi, yanzu kan sai a ce alhamdulillah. Kuma kana ganin irin shekara ta bane dai ga wanda aka gani dai, in Allah ya so ya yarda, manoma sai sun dara dare da Allah.
Kamar kullun, a yau ma muna tafa da wani sabon shirin A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakubu Makeri zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar din nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falasɗinawa da suka hada da yara 9 da mata 3. An kai harin ne a gidan iyalan Alja da ke unguwar Al-Zawaida da ke tsakiyar Gaza, kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula Mahmud Bassal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Sai dai sojojin Isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba. Bassal ya ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan gidan iyalan Alja da ma'ajiyarsu da ke Al-Zawaida ya kai 15. Bassal ya ba da jerin sunayen waɗanda aka kashe, da suka hada da yara 9 da mata 3. Wani ganau ya ce harin ta sama ya faru ne jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya Juma'a. Makaman roka uku ne suka afkawa gidan kai tsaye. Ahmad Abu Al-Ghul ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP, yayin da masu aikin ceto suka ciro gawarwaki daga cikin baraguzan gidan da ya ruguje. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar din nan a kudancin Lebanon ya kashe mutane 9, yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Lebanon, tun bayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana a kan iyakarsu, bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun yi ta ƙoƙarin cimma yarjejeniyar na tsagaita wuta a Gaza tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas na Falasɗinawa, wanda jami'an diflomasiya ke cewa zai taimaka wajen daƙile bazuwar yaƙin, wanda ƙasar Lebanon za ta kasance a cikin yaƙin. Sanarwar da ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na baya-bayan nan sun haɗa da wata mata da 'ya'yanta biyu da kuma su 5 da suka samu raunuka, biyu na cikin mawuyacin hali. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman ƙasar sun harbo dukkan jirage marasa matuƙa 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. Rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa kira shahid a yankuna 6 na Ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar. A halin da ake ciki, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce Ukraine ta yi amfani da makaman roka na ƙasashen yamma mai yiwuwa makamin Himas na Amurka wajen lalata wata gada da ke kan kogin Siam da ke yankin Kursk, inda suka kashe masu aikin sa kai da ke ƙoƙarin kwashe fararen hula a yankin. Babban hafsan sojin Ukraine Alexandra Siriski ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakarun Kyiv na ci gaba da dannawa tsakanin kilomita 1 zuwa 3 a wasu yankuna a yankin Kursk kwanaki 11 da fara kutsawa cikin ƙasar Rasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tabbatar da dukkan labaran ɓangarorin biyu ba na fafatawar da suke yi a fagen daga.
To, kafin Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran, zamu leƙa jihar Zamfara a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda yanzu haka a jihar wasu al'umma suke ci gaba da zaman makoki da jimamin asarar da aka tafka a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke kewaye da garin sakamakon matsalar ambaliyar ruwa da ta auku a garin, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello ya aiko mana gare ka.
Mummunar ambaliyar ruwa wadda ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar Zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da muhallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin. Cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba, domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba. Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin Nagumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru.
Wallahi abubuwan da suka faru tun dai jiya aka ruwa Hawaii wal Swahiyat, sannan ruwan nan muna ganin ruwa ba mu taɓa ganin kalar irinsu ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun yi ƙarhin gida 600 ko 700, sannan an samu hasara ta gerarraki, duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gerin, kuma gerin mu na ba. Nan kuma cikin gidajenmu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo, kuma yau an wasa ya babu shi. Sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da za mu shiga ba, da yanzu haka akwai hadari gabas da yamma kudu arewa.
Shi kuwa Masauri Lawali birnin Magaji, wanda ɗa ne ga uban ƙasar ta gunduma birnin Magaji da ke yankin Nagumi, ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa, domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu.
A gaskiya mutane da dama sun jikkata, domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobinsu da iyalansu ma duka. Abinda muke son faɗa ma dai shi maganar rayuwa, dama sojin ɗin mun yasa mutum biyu, amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa, ba cikin guda ba, sai yanzu an fara dai babu kura guda da su, amma dai sun ɗanki cikin wasu sun ɗanki da wani da dama wasu rere. Yanzu gaskiya ba kai da ji babu wanda su wanda aka tunanin su ma su ma ne, kuma yanzu an kokari an tura su wurin gidan fita, Allah ya taimaka ya dawo.
Honorable Aminu Nuhu Fadale shine kantoman na karamar hukumar mulkin Gumi, wanda ya ce sun kadu matuƙa da faruwar lamarin, wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaji a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan.
Allah mai kuwa mai komai ya kadace mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta Gumi, musamman a cikin garin Gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta Gumi, kamar Gayeri, Gamu, Daki 8, Gwalli, Falale, iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma, inda Allah ya kallace mu da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura.
Ko an samu kiyasin adadin gidajen da suka ruguje?
To, gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje.
A ɓangaren hukumar bada agajin gaugawa ta jihar Zamfara, wato Zema kuwa, na samu jinta bakin daraktan kula da abkwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran, wanda ya ce lamarin sai wanda ya gani, domin kuwa nan take ba za a iya kiyasa yawan gidajen da suka ruguje ba, musamman a cikin garin Nagumi. da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen
da na faru kam abun Allah da ya mai musu da abun yayi yawa sosai wallahi babu inda babu wannan gidan da bai faɗi ba almost more than half an samu matsala sosai wallahi
ko suna cewa gidan 600 suna cewa gidan 700 ya kake kallon
wallahi wai haka nan yaji
to ya ba to hasara rayuka
so hasara rayuka kuma wasu na cewa 10 wasu na cewa 9 ana dai nan ana yi saboda yanzu abubuwan masu suna faruwa
ya batun ya da su mutanen garin suka tarbe ku zaubin jiwa abun da shaye su
to mutane kan gaskiya suna cikin wuci suna cikin bacin rai sosai kowa ji wannan dole ta so musu akwai matsala babba wallahi abin
to ko akwai wani albishi gwamnati da za ku iya ga mu al'umma yanke
to yanzu ai mu ka gani yanzu muna filta ambassador Ana Balagu so shi a executive secretary na hukumar bada agajin gauga da in mu zo yanzu zamu fada mishi abin da ke faruwa kuma zai gani albashi ya tura ga ita gwamnati
yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gawa zuwa garin Nagumi domin jajinta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin daukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin Tagumi ya bayyana harshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya
a gaida Abdulrazzaq da wannan rahoto to kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga Muhammad Hafiz da sauran labaran
jiya Juma'a hukumomin lafiya sun yi gargadin cewa dole ne Turai ta kasance a shirye saboda karin karuwar masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar kyandabri wato mpox da ya kashe ɗaruruwan mutane a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kamfanonin harhaɗa magunguna da su ƙara kaimi wajen samar da allurar rigakafi kuma ƙasar sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da bullar cutar karon farko a wajen Afirka a ƙasashen Sweden da Pakistan Prime Minister ƙasar Faransa Gabriel Attal ya ce ƙasar tana cikin shirin ko ta kwana kuma za ta aiwatar da sabbin shawarwari ga matafiya da ke tafiya zuwa yankuna masu hadari cutar mpox kwayar cuta ce da mutum ke dauka daga dabbobi amma kuma tana iya yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar yin mu'amala ta kusa yawa sabar likitoci a kasar India sun kaddamar da wani yajin aiki a fadin kasar inda zanga-zanga ta kara ruruwa bayan wani dabbancin kisa da fyaɗe da aka yi wa abokiyar aikin su wanda ya haifar da bacin rai game da batun cin zarafin mata an gano gawar likitar mai shekara 31 da haihuwa a wani asibitin gwamnati da ke gabashin birnin Kolkata a ranar 9 ga watan Agusta wanda ya haifar da zanga-zanga bacin rai a wasu biranen kasar yawancin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya ne suka jagoranta amma kuma dubun dubatar 'yan India sun shiga tare da neman a ɗauki mataki a Kolkata dubban mutane sun kunna kyandir da sanyin safiya Asabar din nan
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton na biyu wanda zai kai mu Jamhuriyar Niger. Bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa a jamhuriyar Niger. A yanzu haka manoman yankin kimanin 5,000 sun fara gudanar da ayyukan noma a wannan gandarin. Gwamnatin Amurka ce a ƙarƙashin tsarin Millennium Challenge Account ta bayar da tallafin kimanin dala miliyan 30 don inganta gandarin a wani mataki na yaƙi da talauci ga mata da matasa da kuma samun wadatar abinci. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai.
Ayyukan sake raye gandarin na birnin Kwanni da aka kwashe tsawon shekaru uku ana gudanar da su na daga cikin jerin ayyukan kyautata rayuwar al'umman Nijar da gwamnatin Amurka ta tsara waɗanda suka haɗa da kiwon lafiya da bunƙasa ilimi da wadatar abinci da gina hanyoyi da tabbatar da tsaro da dai sauransu waɗanda jimillar kuɗinsu ta kai kusan miliyan 450 na dalar Amurka. Daga cikin waɗannan kuɗaɗen ne aka keɓe kimanin miliyan 18,000 na saifa wato kimanin miliyan 30 na dalar Amurka domin gudanar da ayyukan sake raye gandarin na birnin Kwanni wanda ya kwashe kusan shekaru 45 da ginawa da kuma ya kwashe shekaru da dama yana fama da wasu matsaloli da ke kawo wa manoman yankin cikas.
Da gandari ne wanda matsalolin shi ya mai yiwa mu dai ga lokacin nan kufar tabbat ya gyaran shi, amma a halin yanzu da Allah ya sa sun ka gyara shi yanzu kan sai a ce alhamdulillah. Kuma kana ganin irin shekara ta bana dai ga wanda aka gani dai in Allah ya so ya yarda manoma sai sun dara dare da Allah.
To ko wadanne muhimman ayyuka ne aka gudanar a wannan gandarin? Dr. Manzo Abubakar masanin harkokin noma ne a jamhuriyar Nishara.
A gandarin ne wanda yake an tare ruwa ne a kaman guraren duwatsuna, guraren da ruwa yake taruwa, kuma ruwan nan shi da kanshi yake tahowa. In ruwa ya taho sannan a hankali shi da kanshi ne yake sauka. Kenan ba kada shi bane ake, ba sai an sa wani karhi ba ko na karhin wuta ko karhin wani inji pompo haka wanda zai ja. Babu wata asara da ake yi bisa kan wannan abun da zai ja wannan ruwan.
A yanzu haka dai mazauna garuruwa 12 na birnin Kwanni da ke tarayya da wannan gandarin sun fara tunanin yadda za su tunkari noman raninsu na farko bayan kammala ayyukan sake raye gandarin.
Gandari ko ya yi abinci sai mu ce ruwa ne wanda ya zan Allah ya riga ya sauka sabi ne. Amma in ya zan aka ce noman rani na muna dibin mu zagi ta sako ruwa mu zo mu yi aikin rani.
Muhimman dai abubuwan da ake nomawa a wannan gandarin sun hada da gero da masara da dawa da wake da dai sauransu a noman damina. Sannan a noman rani ana noma abubuwan da suka hada da tumaturi da karas da albasa da zogale da dai sauransu. To sai dai a cewar Juba Banya shugaban kungiyar mazauna karkara, muddin ana son a ci moriyar wannan gandarin to ya kamata hukumomin jamhuriyar Nijar da dukkanin masu ruwa da tsaki a tafiyar da ayyukan wannan gandarin su kiyaye ka'idodin da aka gindiya kafin baiwa manoma damar fara aiki.
Ka'ida na fari shine ya kamata Nijar ya kula da tattalin ayyuka da an kai, shi yasa an ka kafa kwamiti wadanda zai kula da wannan aiki. Na biyu mazamnan karkara da a wannan yanke su ma sai da an ka tsara su, an ka tsara manoman, an ka tsara macayan, an ka tsara masu kama kiji, don waɗannan duka ayyuka ne waɗanda ana yi a wannan wuri don su samu su yi unhwani, kuma sannan ba da unhwani din a yi tattali. Yanzu abinda an ka sa gaba a yi unhwani kuma a yi tattali.
Ko bayan ayyukan sake raye wannan gandarin tsarin na kasar Amurka MCA wato Millennium Challenge Account reshen jamhuriyar Nijar ya kuma baiwa manoman birnin Kwanni kimanin 14,000 horo game da hanyoyin da za su bi domin inganta nomansu na damina da ma na rani. Yusuf Abdullahi da Ganyamai jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Yusuf Abdullahi. Kada har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kamitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na tsarin jirgin ruwa a Najeriya. A jihar Zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da 50 da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen Kali a ƙaramin hukumar Gumi da ke jihar. Lamarin dai ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen. Wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya hada mana.
Masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamogarwakin mutane 9 daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai musu hari, yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tsarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙa da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai mu son kawo kusa ga garinmu. Shin muna nan muna hadda jama'a to wannan lodi na biya. Bayan mun dauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum 50. Sai jirgin ya nutse, lokacin da jirgin ya nutse nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na yaba mutane sun yi ƙarin 100 bakin ganga. Sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman rawatu sun yi ƙasa. To waɗanda aka hitsuwa mutum 53, to aka hitsa mutum 40, mutum 9 sun ƙare, mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu.
Asim Umar, wanda shi kuma shaidun gari da ido ne kuma daya daga cikin wanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan, ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin.
Lamarin na lokacin da lamarin na yan faru muna da saman tauni, ka gane mun yi gudu akan waɗannan barayen. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi, mu tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi, kaga babu yadda za mu tafi ba tare da su ma sun tsallaka gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai ga matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje, yana kaiwa sai jirgin na nufi yana yin ƙasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan ‘yan kayayyakin da na taso sa mu muna kan saman tudu.
Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da ‘ya’yanta, ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su.
Abin da ya faru da mashiga jirgin wani ta sama tsakiya Allah aka bani da nuci ba sai kana ba mu cikin da jina shi ba ke kula kan da ta ni hadi ya na gaskiya
ku nawa ne cikin jirgin
mu kamar ka ki hali mu 20 mu 30 in da ni da na mu biyan mu ki ni jina ci Allah shi da wanda ke kula.
Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin, ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu.
Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa Goso daga Gumi, saboda na je Gumi na isa birnin magajicen mazawa ta gari na ko da naje na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji, na tarar da abun mutanen garin kuma sun cin mazunci ga matsalar ta faru su, na je cikin gaggawa na tura aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfani, saboda ita a hanya gidan mutu tsallakar wannan hanyar da muke ta yi linkin da mun da Gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan. Su wannan gari na Kale bayan na sau jirgi na garin birnin Magaji sai ga garin Kale su ma jiragen su ashe su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kun biya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ashe an yi daƙile-daƙile ne an tattoshe shi da nan kaɗa. To hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu.
Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin Gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren ‘yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su, kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma ƙalubalen tsaro, duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. To sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci, wato Advocacy for Integrity Rule of Law Initiative, ta shirya a jihar Bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a Najeriya. Wakilin mu a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar. Ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a taƙaice, dalilin mu ƙarfafa mutane wajen bin doka da oda, bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa, sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa. To ana faɗakar da su, kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'a ne suke wasa.
Suna wasa da shi, suna da zuwa, yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko son zuciya, na biyu jahilci, wanda kuma ta addafe mu gaba ɗaya, shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifinsu ne, sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yanda ya dace wajen enforcing law. Sannan kuma ta janibi da na gaya maka, su ɗin masu yin hakan son zuciya ne da jahilci shi ya jawo. Burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu cima in Allah ya yarda.
Su
kuma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi, na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma turu wannan al'amari ina ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu, insha Allah za a takile insu. Kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayin sauran jama'o'inmu direbobi, saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu.
To masu sauraro, a dan kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakilanmu Abdulrazak Bello Kaura da kuma Abdulwahab Muhammad da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida na gwamma, yanzu kuma lokaci yayi da zamu karanto wasu daga sakonnin da kuka aika mana. Sakon Babangida AA Dogo Zurmi, jihar Zamfara, Najeriya ne na farko a yau. Ya fara da sallama, sannan ya ce, "Don Allah ku bani dama in mika sakonmu zuwa ga gwamnatin a madadin mu al'ummar karamar hukumar Zurmi. A garin namu na Zurmi, shekarar mu 2.5 babu da wutar lantarki. Shugaban karamar hukumar Zurmi, ka sani wannan haƙƙinka ne. Idan gyaran ta ya gagari karamar hukuma, to kai ne ya kamata ka kai korafi zuwa ga gwamnatin jiha domin shawo kan wannan matsalar. Duk garin da babu wutar lantarki da layukan sadarwa a wannan ƙarni, to ci gaban sa zai yi rauni. Allah ya sa sakonmu ya kai inda ya dace." Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magarin da Isuhu Makeri Madattai da Yakubu Mai Aski Badaraka, ya ce, "Salam VOA Hausa. Ta yin sulhu ga shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar mu Nijar da shugaban ƙasa Janar Shani ya yi, wallahi ya yi daidai, domin shi sulhu alheri ne." Madalla, to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, ga Muhammad Hafiz ya sake dawowa da labarai a takaice.
Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya a Sabar ɗin nan ya kashe mutane 15 daga wani iyalan Falasɗinawa da suka haɗa da yara 9 da mata 3. An kai harin ne a gidan iyalan Alja da ke unguwar Al-Zawaida da ke tsakiyar Gaza. Kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP, sai dai sojojin Isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar ɗin nan a kudancin Labanin ya kashe mutane 9, yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Labanin, tambayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana a kan iyakarsu bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Yau Asabar, rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman ƙasar sun harbo dukkan jirage marasa matuƙa 14 da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. Rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa ƙirar shahid a yankuna 6 na Ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar. Jiya Juma'a, hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa dole ne Turai ta kasance a shirye saboda ƙarin ƙaruwar masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar ƙyandabiri, wato mpox, da ya kashe ɗaruruwan mutane a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kamfanonin harhaɗa magunguna da su ƙara ƙaimi wajen samar da alluran rigakafi, kuma ƙasar Sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da ɓullar cutar karon farko a wajen Afirka a ƙasashen Sweden da Pakistan.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu, sai kuma zuwa can an jima misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, mu dawo da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Justin, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.